Sosa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Inta Suleimani ya race tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 23 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar mazauna garin Gingime da ke jihar Diffa na cikin fargaba sakamakon yadda mayakan Boko Haram ke ci gaba da awon gaba da mazauna wannan garin domin neman kudin fansa, inda ko a daren jiya suka sake dauki mutane fiye da 10.
Daren litirin zuwa ga safiyan Talata 23 sai muka ji cewa da cikin kominkin Gingime kusan mutane 10 sun fi ma mutane 10 da ƴan ta'addan nan suka zo jiya suka kudda suka tai da su. Ina ta dauka nauyi da cewa zai kawo ƙariya zuwa ga al'umma kasar Niger gaba da ai abun ya zama ya gaga.
Za kuma ku ji cewa matasan Hausawan kasar Ghana sun kaddamar da bikin ranar Hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra domin share fagen gagarumin bikin da za a gudana ranar Juma'a 26 na wannan watan. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, wata tawagar masu taya alkali yanke hukunci ta samu wasu mutane biyu da laifin wata makarkashiyar shirin sace gwamnar jihar Michigan Madam Christian Whitmer a shekara ta 2020, wanda wannan wata nasara ce ga masu gabatar da kara kan wani shirin da ya citira wanda aka bayyana shi a zaman wani abun kwatance na bukatar a yi wani yakin basasa a ra'ayin masu tsatsaurar manufar kyanjinin gwamnati. An kuma sami mutanen biyu, wato Adam Fox da Barry Croft Jr., da makarkashiyar shirin mallakar wani makami mai iya halaka mutane da dama, ma'ana wani bom, don tarwatsa wata gada ta yadda za a samu tsaiko wajen isar 'yan sanda idan aka yi nasarar sace gwamnar a gidan hutunta. An ƙara samun Croft mai shekaru 46 da haihuwa, matukin motar ɗaukar kaya daga Biya jihar Delaware, da laifin mallakar wasu kayan fashe-fashe. Masu taya alkali yanke hukunci sun yi nazarin batun ne na wajen tsawon sa'o'i 8 cikin kwanaki 2. Kotun Olin India za ta yi wani zama kan wata ƙara ta kalubalantar sakin wasu maza 11 mabiya addinin Hindu waɗanda aka same su da laifin yin fadema wata musulma mai juna biyu a lokacin da aka yi wata arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmi a shekara ta 2002 a jihar Gujarat ta yammacin ƙasar. Dumbin mata sun yi zanga-zanga a Mumbai yau Talata saboda sakin waɗannan mutanen suka yi ta daga kwalaye na neman a yi adalci ga wadda abin ya shafa, wadda ta ce an gaya mata tun a makon jiya cewa za a saki waɗannan mazajen, kuma hakan ya sa ta shakku kan tsarin shari'ar ƙasar. Diyarta, 'yar shekaru 3 da haihuwa, na cikin waɗanda aka kashe a yamutsin, ɗaya daga cikin tashe-tashen hankulan addini mafiya muni a India. Mutane sama da 1,000 ne suka mutu a tashin hankalin akasari musulmi. Amurka ta yi gargaɗi yau Talata cewa Rasha na ta bakinta ƙara himma a wani shiri da take yi na ƙaddamar da hare-haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullun na Ukraine da kuma gine-ginen gwamnati cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Gargaɗin, wanda ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Kyiv ya yi, ya biyo bayan wani makamancin gargaɗi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ne kan yiwuwar Rasha ta ɗau wasu matakai kan Ukraine a daidai lokacin bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kanta. Hare-haren jiragen sama da Rasha ke kaiwa a Ukraine na ci gaba da zama barazana ga farar hula da kuma madafun harkokin rayuwar farar hula, a cewar ofishin jakadancin Amurka. Ya ƙara da cewa ya kamata Amurkawa su fice daga Ukraine idan suna iyawa. Gobe Laraba, Ukraine ke cika shekaru 31 da samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet, sannan kuma take cika watanni 6 da Rasha ta ƙaddamar da yaƙi kanta. Yayin da ake wannan gargaɗin, an soke duk wasu shagulgula na bayyanar jama'a a birnin Kyiv. Kotun Kolin ƙasar Malaysia ta tabbatar da laifin almundahana da aka samu tsohon Prime Minister Najib Razak da shi
da kuma hukuncin daurin shekaru 12 da aka yanke masa. Yau Talata kotun ta ce babu wata hujjar daukaka kara da Najib yayi. A watan Yulin shekara ta 2020 aka samu Najib da laifin karbar na goro wajen dala miliyan 10 daga SRC International, wani bangare na gidauniyar IMDB wadda ya kafa jim kadan da hawarsa karagar mulki a shekara ta 2009. Najib mai shekaru 69 ya ce shi bai aikata wani laifi ba. Masu gabatar da kara je Litini sun buƙaci wani alkali ya zartar da hukuncin daurin shekaru 12 ga mataimakiyar shugaban ƙasar Argentina Cristina Fernandez, tare kuma da haramta mata riƙe duk wani mukamin gwamnati muddin ranta.
Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger mazauna garin Gingime da ke jihar Diffa na cikin fargaba sakamakon yadda mayakan Boko Haram ke ci gaba da awan gaba da mazaunan wannan gari domin neman kudin fansa, inda ko a daren jiya suka sake dauki mutane fiye da 10. A yanzu haka jami'an tsaron kasar suna kokarin nemo ceton mutanen da aka sace. Wakilin muryar Amurka da ke Diffa, Abubakar Isa, ya aika mana da rahoton.
A yanzu haka wannan al'amari na yawan sace-sacen mutane domin neman kudin fansa da mayakan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi a garin na Gingime ya tilasawa da yawa daga cikin mazaunan garin yin gudun hijira zuwa wasu garuruwan Diffa. Ana dai ganin yawan sace-sacen mutane da mayakan na kungiyar Boko Haram ke yi a garin na Gingime na da nasaba ne da kusantar garin da tafkin Chadi. Gama abin da wasu mazaunan garin ke cewa game da wannan al'amari.
Da farko dai sunana Muhammadu Adam, ni mazaunin Gingime ne. Yake a lokacin muna zaune a cikin fada tare da abokan mu, kuma a lokacin Patrick ma bai ba kawai muka fara jin halbe-halbe, kawai kowa ya fara gudu, wani ya gida, wani ya nan. Daga nan da yana nan halbe, kowa hankalin shi ya tashi, kowa yana gudu a layi, haka-haka bancin ana cikin halbe-halben, ga sunan har wasu sun zo sun wuce da dokunan su a kafa, wasu kuma a kafa suna wucewa. Kowai bayan da muka iya dai kawai.
Sunana Abubakar Yusuf. Abunda ba mu taba gani ba a Gingime tun tashin wannan, an yawaita kawo hare-hare ko da yaushe kuma ko wani lokaci sai mutanen su yi abunda suka ga dama su tafiyar su, sai bayan sun tafi an dade ma sannan a ce za a tafi. Wannan abun gaskiya yayi kamari, kuma in ba a yi hankali ba garin ma zai iya ma watsiya, saboda yanzu haka mutane duk suna ta kaura, yawanci ma suna sake wuri, kuma wa'ansu suna kokari masu mallaki makamai saboda babu wani agajin da hukuma take kawo musu gara su kare kansu.
Yawaitar sace-sacen mutane da kungiyar Boko Haram ke yi a yan kwanakin nan a garin na Gingime ya biyo bayan gagarumin martanin da kungiyar ke samu wajen jami'an tsaron Niger a hare-hare da ta sha kai a wasu garuruwan Diffa a yan kwanakin nan. Kakatu da mamma daya daga cikin masu fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta Diffa yayi kira ga hukumomin jiha ta Diffa na ganin sun kara daukar matakan tsoro, musamman ma akan hanyoyin da ake ganin mayakan na Boko Haram ke amfani da su wajen shigowa garin na Gingime.
Banci matsalan tsoro wanda ana kai hare-hare yanzu abun musamman ma da ake aje fudace ne mutane suke yi, sai sun bari karhe 12 karhe 1 zuwa karhe 2 suna tsammani kamar za su tashi lahiya. Sai muka ji labarin cewa daren Litinin 22 ga watan August da muke ciki zuwa ga safiyan Talata 23, sai muka ji cewa da cikin kominkin Gingime kusan mutane 10 sun fi ma mutane 10 da yan ta'addan nan suka zo jiya suka fudda suka tai da su. Gwamnati ta dauka nauyi da cewa zai kawo kariya zuwa ga al'umma kasar Niger gaba da ai abun ya zama ya gagare su. To a cikin wannan abun aka zo aka ce an fudda mutum guda ba biyu ba, ran mutane kusan mutum 10, ai abun asha ne. To mun fatan da muke yi ya zamanto wannan abun fuddace sace-sacen da ake ma mutane mu zo karaushen shi, kuma bin mu da kukan mu bai taya wani wuri, kukan mu zuwa ga gwamnatin tarayya. Gwamnati na kasa ita ce take da nauyi ta dauka alkawalai yanda kowa zai zirga-zirga ne, za mu jigaji da wannan, mun san suna bakin kokarin su, amma su kara karfafa.
A yanzu haka jami'an tsaron Niger na can na kokarin neman ceto waɗannan mutanen fiye da 10 da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi awon gaba da su. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Madalla, a gaida Abubakar Isa da wannan rahoton. To a ranar Litinin 22 ga watan Agusta, matasan Hausawan Ghana suka kaddamar da bikin ranar Hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra. An da shirya taron ne domin a bayyana wa manema labarai muhimmancin yaren Hausa a Ghana da duniya baki daya da kuma irin shirye-shiryen da kungiyar za ta gudanar a wannan rana. Daga birnin Accra ga wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako da karin bayani.
A ranar Litinin 22 ga watan Agusta, matasan Hausawan Ghana suka kaddamar da bikin ranar Hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra. An shirya taron ne domin a bayyana wa manema labarai muhimmancin yaren Hausa a Ghana da duniya baki daya da kuma irin shirye-shiryen da kungiyar za ta gudanar domin ya zama sharar fage ga gagarumin bikin da za a gudanar ranar Juma'a mai zuwa. Babban bako na musamman Alhaji Baba Sharif, masanin tarihi kuma shugaban gidan rediyo Marhaba da ke Accra, ya bada muhimmancin yaren Hausa ga al'ummar Zango.
In an ce Hausa ba lalle Hausawa ba, amma kamar yadda na faɗa, wato yare ne da ke haɗa zumunci, yare ne wanda yake shi ne tushen addinin Musulunci ma a Ghana ba gaddama. Domin yau in wani da yake ba Bahaushe ba ne, Allah ya bashi nasara ko dama ya je ƙasar Larabawa ya je karatun addini ya dawo nan ƙasar Ghana, ya iya bada limanci daga masallacin Kano mai Hausa ba, ya iya ya je Dakuma masallacin Dakuma ya bada sallar Juma'a komai ilimin shi ba Hausa. To ashe Hausa ya zama tushe kenan, ko kuwa Hausa ya zama abin da ake amfani da shi na yau da kullum.
A hira ta musamman da muryar Amurka, Alhaji Baba Sharif ya bayyana yadda Hausa ta kasance ɗaya daga cikin yarukan da aka amince a yi magana da su a majalisar dokokin Ghana.
To ko da can ma akwai Hausan, domin an yi fito da Hausan, an duba yaruka ko harshe da ake amfani da shi da nan ga Ghana Broadcasting Corporation, da yake Hausa na nan tun fil azam. An fara yin Hausa ma a radio a Ghana kamin wasu yarurruka. To dole sai aka sa Hausa a cewa yana cikin yare wanda yake za ka shiga majalisa yau, in ka ce kai baka iya turanci ba za a baka dama ka yi Hausa.
Na ji ra'ayin wasu manyan baki da suka halarci wajen taron. Wazirin sarkin Hausawan Accra, Sanusi Ali Ahmed, ya ce
kamar yadda kowa ya sani 26 ake wannan biki, Hausawan duniya su san za a yi kuma Ghana da mu ake yi, Allah ya sai yadda, kuma kamar yadda ake wasarwa insha Allah yadda za a gano kowa aka za a gana mu, shi yasa su expect biki na ji daban ma da waɗansu wurare ba za a yi ba bunan insha Allah Ghana nan za a yi, Allah ya sai yadda.
Hajji Hawa Mai Zango ita ce magajiyar Hausawan yankin Accra baki daya.
Muna tarbin wanga babban rana na Hausawa, alfarinmu, irinmu, abinda muka taki shine Hausa a nan Ghana, kuma muna fata mu yi shi da kyau ya fi na wancan shekara.
Alhaji Rabi Maude, mamban kwamitin shirya bikin ranar Hausa na 2022 ne, kuma ya yi bayanin shirye-shiryen bikin shekarar nan.
Jiya muka soma da flu, mun je zangonne, muka je muka isar musu da gaisuwa, muka gabatar da kanmu da kuma shi shirye-shiryen da ake yi game da ranar Hausa na duniya 2022, da yi daga State House ranar Juma'a Augusta 26. Sannan bayan shi flu mun soma daga Mamobi, muka bi Nima, Newtown, muka je Albarka, muka je zangon Kadir, muka je sabon zango, zangon Tuta, muka je Chief Imam ya mana addu'a. Yau ran Atani mun yi launch, media launch ne, muka bari 'yan jaridu suka zo suka saurare mu, muka gwada musu program da dai ranan da dai da abin da yasa muke yi. Sannan ran Juma'a ne ranan bikin, daga State House da mu hada al'umma mu yi wannan wasa, mu yi wannan biki insha Allah. Bayan haka kuma ran Asabar da mu kawo mawaki a Gwanja daga Najeriya ya zo ya kawo nishadi an Asabar.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaishe ka Idris Abdullahi Bako. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana daga Najeriya akan yadda majalisar dokokin jihar Niger ta kaddamar da binciken shugaban jam'iyyar APC na jihar saboda zargin batan tarkoci noma tortocin noma 69 mallakar ƙananan hukumomin jihar.
A yanzu haka dai majalisar dokokin jihar Niger Najeriya ta kaddamar da bincike akan wasu taraktocin noma guda 69 da ta ce tana zargin sun yi batan dabo a hannun ma'aikatar ƙananan hukumomi ta jihar Niger. Majalisar dai ta ce taraktocin mallakar ƙananan hukumomi guda 25 ne da ke fadin jihar Niger, kuma an kwaso su ne tun a shekara ta 2016 domin yin gyaran su, amma har ya zuwa wannan lokaci babu labarin su. Al'amarin da yasa majalisar ta gayyaci shugaban jam'iyyar APC na jihar Niger, Honorable Zakari Jikan Toro, saboda lokacin da abin ya faru yana riki da ma'aikatar ƙananan hukumomin ne a matsayin kwamishina. Honorable Malik Madaki Boso shine shugaban kwamitin bincike na waɗannan taraktoci da majalisar ta kafa.
Mu a matsayinmu majalisa ba mu gayyace shi a matsayin shi shugaban jami'an APC bane, a'a. Wato a cikin binciken da muka yi da muka duba record sai muka gan a lokacin shi yana komishina na ƙananan hukumomi. Lokacin da aka rubuta takarda da za a kai ma gwamnati sa hannu na bada wannan kwangilan, shi ya rubuta wannan memo, shi ya signing aka kai. So dalilin da ya sa muka gaice, mun gaice shi ne a matsayin shi tsohon commissioner ma'aikatan ƙananan hukumomi, ba a kan matsayin shi wai shugaban jami'a bane.
Bayanin da ya muku kun gamsu da bayanin shi koko akwai sauran bincike a kanki?
Gaskiya mun fahimce bayanin shi, because ya iya bayyana mana cewa lokacin da shi ya zo wurin, ya zo commissioner da shi ansa mulki a hannun shi, ya nuna already a lokacin an ga an ba dan kwangilan nan takarda ya je kankana na hukumomi ya je tattara wayannan taktoci ya kawo. Kuma shi bai gan yanda aka rubuta takarda ba da aka kai gwamna ya sa hannu, ko kuma ciyamomin nan na kankana hukumomin da kudin su ne za a yi cire a gyara nan da shi. Bai gan yanda aka rubuta ba aka sa hannu ba, amma an je kuma an kwaso sai ya duba ya gan cewa wannan tafiyan ba daidai bane. Dalilin da ya sa kenan shi a lokacin ya rubuta wannan takardar ya kai magunan saboda a yi daidai abubuwan da doka ya shimfida a kasa abin da ya dace a yi. Shi ne abin da ya sa kenan shi ya rubuta abin a lokacin, din bai yiwuwa a kwaso wannan abubuwan a ce za a ba da kwangila kuma ba takarda a kasa wanda ya nuna cewa wani da ke hannun cikin wani abu sun amince da wani abu. To dalilin da ya sa shi ya kenan, amma maganar kwaso taktoci shi bai san da shi ba, kafin shi ya zo lokacin commission da ya wuce ya bashi mulki shi ne ya bada izini aka zai aka kwaso.
A lokacin da na tuntuɓi shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger, Honorable Zakari Jikan Toro, ya ce tabbas ya gurfana a gaban majalisar kuma ya yi bayanin abin da ya sani a kan lamarin.
Malama tsari, wannan gayyatan yana da fa'ida, domin fa'idansa shi ne duk abin da ke cikin duhu ko kuma duk abin da ake hasashe kaga ya bayyana. Domin da farko ana tuhuman kamar watakila ina da hannu a cikin yanda wayannan taktocin suka salwanta ne, to amma da naji na musu bayani su da kansu sun ga musu cewa sun gatta kuma zahir lallai banda masaniya bisa kan wayannan taktocin, ban ma san dan kwangilan ba, ban san lokacin da aka bada kwangilan ba, ban san ina taktocin suke ba. Duzumma da na yi a ministerin local government hana kare, babu takarda tsakani na da shi dan kwangilan, kuma ba mu bashi ko CC ba. So abin da ne na ji na tarar kafin in zo wurin Kabiru Abbas wanda yake shine commissioner local government a lokacin da shi aka yi wannan harakan tractocin. To ne da na zo na gani sai na ga ya kamata a ce an samu karin authorization akan wayannan,
wato a karin kamar a tantace ko kuma a bi doka yanda ya kamata.
Yawwa, a bi doka yanda ya kamata. Saboda haka sai na ce to maganan ma a kai shi inda za mu je mai jack meeting inda ciyamomi za su haɗu, in sake samun tabbacin cewa lallai ciyamomi suna da masaniya bisa kan wayannan tractocin. A yin haka kuma aka kai shi muka je muka yi meeting, suka ce lallai suna da masaniya. To na ce mataki na farko kenan, ni ma na shaida ciyamomi suna da masaniya. Na ce to ni na biyu ya kamata mai girma gwamna ya sani. Sai na ce to a haka a rubuta mini memo in kai mun aika ma mai girma gwamna ya san da sanin cewa ga abin da ake ciki. Ne girma gwamnati kun aika kuma mai girma gwamnati yace eh shi ya yarda da wannan. Yace amma ya bar sharuɗa guda biyu. Yace sharadi na farko in tabbatar da cewa algon sun bani takardan yarda wato mandate kenan. Sun bani mandate cewa eh lallai su sun yarda da wannan aikin saboda haka muna iya mu ci gaba. Sannan na biyu kuma yace in saka maido memo din a council a sake bada council approval.
Na'am.
To da na da na boshi algon chairman nace mai ga abinda gwamnati yace ku je ku bani mandate saboda in sake maida memo din nan a council for approval. Yace in bashi lokaci. Bayan yan kwanaki ya dawo yace mini maganan tattotin nan a aji tukuna saboda babu.
To shi ma dai Honorable Kabiru Abbas wanda shine kwamishinan kananan hukumomin jihar Niger a lokacin bada aikin gyara waɗannan taraktoci kuma a halin yanzu shine kwamishina a ma'aikatar ga abin da yake cewa akan lamarin.
Taraktoci shi aikaman shi wanda yake so yayi aikin dan shi ke kula da taraktocin a nan trade fair da ministry. Da yi bincike ban ci na dawo ministry ba lokacin da yi bincike shi ina magana taraktocin nan an gama gyaran su ne aka ce ba gaba ba me ya faru. Ne nemi shi yi aiki kace lokacin da yake gyaran to yana neman consent because in chairman ba sai da ba za a gyara ba suna so su ba da kuɗi to lokacin da ganin babu kuɗi sosai a gwamnatance ana hannu baka hannu akushi suka zo suka ba gyara gama gyaran ba su ma gama ba gyaran ba zai da muka yi magana shi ne. Sai ce min abin da ya faru shi ne a lokacin 2018 da aka zo presidential campaign ne a lokacin da aka ce a tura su bango to shi kuma ya ce da ga tura su bango sai fahimci cewa wannan ko tura tantocin na hannun shi akwai matsala fara zai faru ana ya zuwa rinka sace su ta katanga sai ya kwashe su ya kai wani wuri aji inda ya yi muna bayani ko mu ma rubuta mai suka dace wai yanzu mu don mu zauna mu ga ina ne ma taraktocin da suke mu je mu gansu samu ganinsu ba dai har yanzu ko bai gani ne an dai aika mai suka
a yanzu dai majalisar dokokin jihar Niger ta sha alwashin ganin dawo da waɗannan taraktoci guda 69 da suka yi ɓatan dabon in ji Honorable Malik Madaki Boso.
Wato mu kamar yadda na gaya maka ne mu wakilai da ayi abinda jama'a suke so shine abinda muke so sannan abinda zai cutar da wayannan jama'a mu dinnan da yadda Allah ba ya dade shi zamu yi ba so duk abinda ya kunshe a cikin wangaban tunda gyara aka ce za a yi kowa ana son gyara ko kankanan hukumomin da ba su son gyara ba za su yadda kwashe taktokin su ba amma tunda ka gan sun yadda an kwashe a yi musu gyara to dole mu za mu tabbatar cewa traktocin su nan an gyara an ba su in kuma ba gyaran ba zai yiwu bane a mayar ma kowa da kayan shi
a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda wannan takaddama za ta kaya a yayin da a gefe guda kuma al'umma ke ci gaba da zuba idanu domin ganin karshen wannan dambarwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Masu sauraron mu barka da sake dacewa a cikin wani sabon shirin labarin wasanni. Za mu soma da jamhuriyar Niger inda 'yan wasa masu buga cikin gida suka shaka shiɗe da banza a hannun Burkina Faso a wasan sada zumunci a Wagadugu babban birnin kasar ta Burkina Faso a ranar Alhamis 18 ga watan Agust yayin da Burkina Faso ta sake yin nasara gaban jamhuriyar ta Niger din a ranar Lahadi 21 ga watan Agust duddai a Wagadugu a wasan su na biyu na sada zumunci. Wasannin na cikin tsarin gyare-gyaren da jamhuriyar Niger da Burkina Faso na kabrawa da kasashen Togo da Ivory Coast a neman shiga kofin kwallon kafa na nahiyar Afrika na 'yan wasan da ke bugawa a cikin gida. Wasan da Algeria ke karɓar bakuncin sa a shekara ta 2023. To ne dai kasar Algeria mai masaukin baki ta samu shiga wasannin yayin da kasar Morocco da Libya su ma suka samu shiga kasancewa a
yankin arewacin nahiyar Afirka, kasashen Tunisia da Misr ko kuma Egypt sun janye daga tankade da rairaya na shiga wannan gasar ta ƴan wasa na nahiyar Afirka masu bugawa a cikin gida. A wasan cikon gurbi ko wasan kwantai ta kwallon kafa ta Premier League ta ƙasar Ingila ko Britania da ke makonta na uku tsakanin Manchester United da Liverpool a Old Trafford a ranar jiya Litinin, an tashi 2-1 a nasarar United. Jadon Sancho ne ya soma barke kwallo a ragar Liverpool a minti na 16 da soma wannan karawar. Shi ma Rashford ya maimaita kan kwallo a ragar Liverpool a minti na 53 ana wannan gogawar.
Marcus Rashford en duel, Rashford 2-0. United qui est en train de mettre KO Liverpool.
A mintuna na 81 Mohamed Salah ya ci kwallo guda wa Liverpool. Idan muka leka teburin wasan kwallon kafa na kakar wannan shekara na Britania, Manchester United na matsayi ta 14 yanzu haka da maki 3, yayin da Liverpool ke ta 16 da maki 2 a wasanni 3-3 da kowace kungiya ta buga a wannan shekara. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na mata na duniya, ƴan ƙasa da shekaru 20 a Costa Rica, Japan ta yi waje da kasar Faransa a quarter final a bugun daga kai sai mai tsaron gida da ci 4-5 bayan an tashi 3-3 a tsawon mintuna 120. Haka ma Brazil ta wa kasar Colombia 1-0, sai kasar Holland ta wa Nigeria 2-0, kasar Spain ta kakkabe kasar Mexico da ci 1-0. Ranar Asabar mai zuwa ne, idan Allahu ya kai mu, za a buga wasan kusa da na ƙarshe inda Holland da Spain za su goga, yayin da Japan da ke rike da kofin za ta kara da kasar Brazil. Za a kammala wannan gasar dai ta kwallon kafa ta mata ta duniya ɗan ƙasa da shekaru 20 a ranar 28 ga watan nan na August. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Mamana Haruna Bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Wata tawagar masu taya alkali yanke hukunci ta samu wasu mutane biyu da laifin wata makarkashiyar shirin sace gwamnar jihar Michigan Madam Christian Whitmer a shekara ta 2020, wanda wannan wata nasara ce ga masu gabatar da kara kan wani shirin da ya ci tura, wanda aka bayyana shi a zaman wani abun kwatance na bukatar a yi wani yakin basasa a ra'ayin masu tsatsaurar manufar riken jinin gwamnati. An kuma sami mutanen biyu, wato Adam Fox da Barry Croft Jr., da makarkashiyar shirin mallakar wani makami mai iya hallaka mutane da dama, ma'ana wani bom, don tarwatsa wata gada ta yadda za a samu tsaiko wajen isar 'yan sanda idan aka yi nasarar sace gwamnar a gidan hutunta. Kotun Olin India za ta yi wani zama kan wata ƙara ta kalubalantar sakin wasu maza 11 mabiya addinin Hindu waɗanda aka same su da laifin yin fade ma wata musulma mai juna biyu a lokacin da aka yi wata arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmi a shekara ta 2002 a jihar Gujarat ta yammacin ƙasar. Dimbin mata sun yi zanga-zanga a Mumbai yau Talata saboda sakin waɗannan mutanen. Suka yi ta daga kwalaye na neman a yi adalci ga wadda abin ya shafa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Sulaiman Yaro, nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma'assalam.